Please, Lord, invest in me. Bless the work of my hands. Bring out the best in me. Fit me into your plans. I put my faith in you. Tell me what I must do to make my dreams come true. You make all things brand new. I'm looking up to you. Know you can see me through. Ooh, yeah, yeah. Karka poya mani fus karka sani ahanyarka chikane jaruhuka papa kasami ni albarka papa kasami ni albarka sai kanuna mani kaunarka papa kasami ni albarka papa kasami ni albarka sai kanuna mani kaunarka kaunarka
Yesu Kristi mai chitona kai kadai ba wani hanya a rayuwa na kai ne komai kai kadai zan ba wa raina
do me like you your blessings no get back to
they are coming in double you deliver me in my troubles yeah
abunda kai mani
ya bani nobody feed you for me yeah yeah I don't care if you naba don't mean it con chicken suna yesu baba kasami ni alberka kodon dalili kaunarka baba kasami ni alberka kodon dalili kaunarka baba kasami ni alberka kodon dalili kaunarka baba kasami ni alberka yeah 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 baba kasami ni alberka kodon dalili kaunarka Yesu sami ni albarka
Kanu da mani kaunarka Ka albarka ci ba wanka Baba ka sami ni albarka
Baba ka sami ni albarka Ko don dalilin kaunarka Baba ka sami ni albarka Ko don dalilin kaunarka Baba ka sami ni albarka Ko don dalilin kaunarka Baba kasami ni albarka yeah, yeah, yeah.
Baba kasami ni albarka Baba kasami ni albarka Sai kanuna mani kaunarka Baba kasami ni albarka Baba kasami ni albarka Sai kanuna mani kaunarka Kaunarka